Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60.25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon FM da VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Ban sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau juma'a 26 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka kawo muku ko muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labarin.
Jama'a assalamu alaikum. Yawan bamabamai da ake aikawa masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump na ta ƙara ƙaruwa yayin da hukumomi ke ci gaba da binciken neman masu aika su. Turkiya ta ce tana da ƙarin shaidar da ke nuna yadda aka kashe ɗan jaridan nan na Amurka ofishin jakadancin Saudiyar da ke Istanbul. Amurka ta aika sojoji kan iyakarta da Mexico don hana wa dubban bakin haure kwararowa zuwa cikin Amurka ɗin.
Tokanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa an sake kafa cikakkiyar dokar hana fita a garin Kaduna. Ko me yasa?
Abinda muka ji farkin nan da aka ce aikin babu da shi abuwan adara shi ne muka ji labarin cewa an yadda gawar shi a wani gari da ake ce makatari. To garin kawo wannan gawar ne shi ne sai al'amarin mutane wasu suka fara guje-guje.
To Allah shi kyauta a jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa matasa na ƙorafin an kware su wajen raba shaguna a kasuwar Dole ta zamani da ke da magaran.
Bai adiba ban da kishin dankalin ya a warware a daidaita shi yayi kyau su ma sun sani.
To kamar kowace ranar Juma'a Mahmud Lalo na tafar da shirinsa na duniyar Amurka. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta ce an gano kunshin sako na 12 da ke kunshe da wani abin da ake zaton bom ne da aka aika wa dan majalisar dattawa kuma kusan jam'iyyar Democrat Cory Booker. Hukumar ta FBI ta ce sakon yayi kama da bamabaman da aka aika wa tsohon shugaban Amurka Barack Obama da sauran mutane da ke sukan lamirin shugaban Amurka na yanzu Donald Trump. Haka kuma tashar talabijin ta CNN ta ce akwai wani kunshin sako wanda shine na 12 da aka aika wa tsohon shugaban hukumar binciken asirai James Clapper a yau Juma'a. A halin yanzu kuma masu bincike sun kaddamar da wani gagarumin bincike jiya Alhamis da daddare a inda ake aikawa da sakonnin wanda yake jihar Florida bayan da suka gano daya daga cikin bamabaman da aka aika wa masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump. Sauran waɗanda aka aika wa irin wannan sakon na bamabamai sun haɗa da 'yar majalisar dokoki Debbie Wasama da tsohon Attorney General na Amurka Eric Holder. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya buƙaci hukumomin ƙasar Saudi Arabia yau Juma'a da su bayyana gurin da suka kai gawar ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da aka kashe haɗe da sunan wani mutum da aka ce na cikin gida ne. Akan yadda aka yi amfani da shi wajen batar da gangar jikin ɗan jaridan bayan an gama kashe shi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyan da ke Istanbul. A lokacin da yake jawabi a gaban 'yan majalisarsa ta AK Party a zauren majalisar dokoki, shugaba Erdogan ya ce gwamnatinsa tana da ƙarin hujjoji akan yadda aka kashe ɗan jaridar amma kuma bai ba da bayanai dalla-dalla ba. Sannan ya ce babban mai gabatar da ƙara na Saudi Arabia zai ziyarci Istanbul ranar Lahadi inda zai haɗu da jami'an ƙasar Turkiya a ci gaba da binciken da ake game da mutuwar Khashoggi. A jiya ne Saudi Arabia ta amince da cewa kisan Jamal Khashoggi shirya shi aka yi akan wasu bayanai da Turkiya ta bayar. Yayin da wani ayarin bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar Amurka ta tsakiya kan hanyarsu ta zuwa iyakar Mexico, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsu ta shigowa ƙasar Amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa Amurka cikin matsanancin hali da zai shafi ƙasar baki ɗayanta. Yanzu haka gwamnatin ta Amurka ta tura dogarawan ƙasa sama da 2,000 zuwa wurin dama tuni jiya Alhamis shugaba Donald Trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar ƙasar domin su hana bakin hauren shigowa ƙasar Amurka. Shugaban na Amurka ya la'anci ƙasashen Honduras, El Salvador da Guatemala saboda sun hana mutane kamo hanyar zuwa Amurka ɗin, kuma ya yi alkawarin cewa zai yanke tallafin makudan kuɗaɗen da Amurka ɗin ke baiwa ƙasashen a matsayin horo saboda kasawarsu hana mutanensu na yin wannan tattaki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wata mata a ƙasar Sin ta kaddamar da wani hari da wuka yau Juma'a da safe kan yara ƙanana 'yan makaranta a yammacin ƙasar ta Sin. Macen mai suna Liu ta kai harin ne da yara ƙanana a lokacin da suke dawowa daga makaranta a birnin Kwanshin bayan sun gama motsa jiki da safe. An ɗauki duk ɗaliban zuwa asibiti, kuma matar 'yar shekara 39 da haihuwa tana hannun 'yan sanda a tsare. Ƙasar Sin a 'yan shekarun nan ta sha samun makamancin waɗannan hare-hare, kuma sau da yawa ana ɗora laifin ne akan motsuwar hankali masu farmakin ko kuma waɗanda suke da matsala da wani. A karon farko an ce wani ƙauye da ke tsakanin Koriya ta Kudu wato KTF da Koriya ta Arewa KTA, wanda aka kirkiro don ƙarfafa aƙidar zaman lafiya a tsakaninsu, zai kasance wuri da ba makami ko ɗaya a cikinsa. A taron da suka yi cikin watan jiya ne ƙasashen biyu suka amince da fitar da dukkan makaman da ke cikin wannan ƙauye mai suna Panmunjom. Tun shekara 1953 sojojin KTA da na Amurka ke tsaye daga ɓangarorin ƙauyen daban-daban suna kallon juna bayan da aka ƙara yaƙin da aka yi tsakanin ƙasashen biyu na Koriya, kuma yanzu da zarar jami'an tsaro na ƙasashen biyu suka tabbatar da cewa ba sauran makami a cikin ƙauyen, za a saka dogarawa 3,500 wanda ba sa ɗauke da bindigogi su rinƙa sintiri a ƙauyen.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a jihar Kaduna, inda sakamakon wasu guje-gujen da suka biyo bayan labarin kashe wani sarki, gwamnati ta sake kafa cikakkiyar dokar taɓaci. Daga Kaduna ga wakilinmu Nasiru Yakubu Birnin Yaro da cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara ƙaƙabawa garin Kaduna da kewaye dokar hana yawo da walwala na awa 24. Sake maido da dokar ya biyo bayan guje-guje da kuma rudani ne da aka samu a cikin garin Kaduna da kewaye a safiyar Juma'ar nan, sakamakon labari da ya yadu cewa basalaken Adara wato Agwam Adara da wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka yi garkuwa da shi, aka tsinci gawarsa a bakin hanya a garin Katari. Malam Najib Mustapha Bawa Tsafe mazaunin Badarawa ne da ke garin Kaduna. Na tambaye shi ko ta yaya al'amarin ya fara da kuma halin da garin Kaduna ke ciki.
Abinda muka ji farkin nan da aka ce aikin bakin nishi Agwan Adara, shine muka ji labarin cewa an yadda gawan shi a wani gari da ake ce Makatari. To, garin kawo wannan gawan ne shi ne sai al'amarin mutane wasu suka fara guje-guje a nan cikin gari haka da kuma nan sabon tasha da wasu wurare. To, hakan ya sa wasu direbobi suka dinga juyewa da mota wasu suna dawowa da gudu.
Wato, dai ba rikici ne tashi ba, kawai labari ne cewa an samu gawan wannan sarki da aka sace shi ne a cikin gari.
Labarin ne da ya tashi kusan shi ne kamar waɗansu al'umma suka ga cewa ina a hankalinsu bai kwanta da hakan ba, sai mutane suka rinka juyewa daga ta sabon tasha, amma dai ba mu samu rahoton wani rikici ba gaskiyan magana. Don an shi kanshi gwamnan ma an ruwaito ga yasan kan hanya yana ƙoƙarin sa jama'a su wuce, shi ne kuma an ce an sake mai da aduka saboda waɗansu suna kai ma 'yan uwansu waya cewa su dawo gida su dawo gida. Kamar nan san cewa makirci aka yi ƙoƙari aka rufe kasuwan kuma aka ci gaba da samar da tsaro a wurin.
Pastor Joshua Ahmed shi ma mazaunin anguwan sabon tasha ne da ke kudancin garin Kaduna. Na tambaye shi irin halin da ake ciki a garin na sabuwar tasha da kuma rudanin da al'umma suka sami kansu sakamakon labari da ya yadu na tsintar gawan basarakin Adara.
Abin da ya faru shine don wannan shugaban nan da aka dauke a hanya kuma aka biya kudin fansansa. Sai kuma aka zo aka ji labari cewa an karba kudin fansa kuma an kuma kashe shi. Shine matasa suka fito kan hanya su nuna cewa ba su ji dadin haka ba, sai kuma abu kuma ya kwato abin da yake faruwa kenan sabon tasha.
Basu joshe wani ya nuni da cewa babu wani zanga-zanga ne kawai aka yi, babu wani kashe-kashe ko rasa rai da aka yi kenan.
A yanzu haka dai a sabon tasha abin ya fara daga can da ya faru. Yawancin su zanga-zanga ne dai kawai ya faru cewa a nuna cewa ba ji dadi ba don kisan wannan shi sarakin nan da ya faru. Dokan nan da gwamnati ta sa yanzu gaskiya ta yi kokari, ta yi taimako don ganin cewa an samu dan zaman lafiya a cikin al'umma tsakanin musulmai da kristoci. Muna roƙon makwabtanmu masu hankali, masu kirki, masu son zaman lafiya, makwabtanmu bi ma'ana musulmai, muna roƙon su, mu kuma muna roƙon a matsayin pastor, muna roƙon al'umman kristoci kuma da matasanmu a yi haƙuri a zona lafiya. Abu ne da ya fi karfinmu, abu ne kuma da ya shiga cikin al'umma don mu gabaki daya cikin addinan nan guda biyu a Najeriya a Kaduna musamman ma. Mu masu son zaman lafiya ne, ya sa muke ma'amala da juna, ya sa muke zama da juna don ba mutumin da zai iya zama shi kadai a unguwa ko a gari ba tare da makaucin shi musulmi ba, kuma ba mutumin da zai iya zama ba tare da makaucin shi krista ba.
A sanarwar da mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna ta fannin yada labaru Samuel Aruwan ya sanya wa hannu na nuni da cewa dokar ta fadada baya ga garin Kaduna da kewaye, garuruwan Katari da Kaciya suma sun fada cikin wannan doka na hana yawo har tsawon awa 24 sakamakon wannan tashin tashina da aka samu. Nasiru Yakub, Birnin Yaro, muryar Amurka daga nan Kaduna a Najeriya.
Allah ya shirya da 'yan Najeriya su yi zaman lafiya. To daga Kaduna kuma sai kuma mu kada jamhuriyar Nijar, inda wasu matasa ke zargin an nuna musu ƙarfi da kuma wariya wajen rabon shagunan kasuwar zamanin nan da ake kira Dole da ke da magaran. Tamar Abari, gare ki.
Malam Abubakar, wani ɗan kasuwa a nan da magaran, yake bayani bayan haduwar tattaunawar da suka yi tare da 'yan uwansu 'yan kasuwa.
Yanzu an dawo suna nan kayansu, wasu a gida wasu a tasha. Wannan abu na farko na ci mana tuwo abu kuru. Alhali suna gani ana ɗaukan wanda uwayensu ma ba su san ba me kasuwa, ana ba su shaguna. Wannan magabatanmu suka kiraye mu, muka amsa kira. Muka ce bamu yarda da wannan. Na biyu, doka da aka sa ta rihe kasuwa ƙarfe 8 bamu yarda da ita ba. Akwai 'yan uwanmu da suke zuwa kasuwa ƙauye tun ƙarfe 6:30-7 sun huto sun tayi tasha sun dora kayansu sun tayi, an ce sai 8 za a buɗe kasuwa. Na uku shine wajen mutum in ya sayar da shago cikin kasuwa, an ce in ka da sai ka biya ko siyon jika 60 ya ci wancan jika 60 wanda wancan ya saya. Wannan ma bamu yarda da ita ba. Na hudu shine magabata wanda Allah ya sa, Allah ya ba su gabacin wannan biro na 'yan kasuwa bisa aikinsu. Duk abin da za a yi da shawara ke da daɗi, amma wallahi tsakaninsu suke yin duk abin da ya kamata. Shi wannan deje da aka kamo mu na al'umma ne, ba dejen kanshi ba ne.
Wannan korafi na 'yan kasuwar sun miƙa shi zuwa ga magabatansu, wanda shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta da magaran Alhaji Mamman Fari ya ce yanda suka yi ɗin daidai ne don kuwa zamansu suke.
Mu da muna jira su yi irin wannan abin. Ai bai yiwuwa likita ya ma magani sai ya san inda ciwon naka yake. Wannan yanda suka yi daidai ne, in akwai wani abin da ya dame su ko mu musu laifi ko akwai wani abin da ya su faɗi, mu kuma mu je mu tarra wanda za mu gaya a zo a zauna da mu da su. A gyara to ballahi yayin tunda sun rubuta a takarda sun bado ba ya diba ban da kishin dankalin ya a walwale a daidaita shi yayi kyau, su ma sun sani. Rabon wannan 'yan shagunan da ake da runhuna muke so a kare, sai a zo a zamna duk abin da muka ga ba alheri bane ba za mu yi rabo ma. Kuma duk wannan korhe-korhen da suka faɗi in dai akan daidai ne akan mutane, to kowanne sai an samu magani shin Allah yi. Muna kai muna tsaye.
Sai dai a cewar Sumaila Sani, jagoran sabuwar kasuwar ta Dole, wani ma aikin da suka yi ba fa nasu ba ne.
Aikin da bai kamata ba ya zama namu, muka shiga aka raba shaguna an ƙare raba shago, raba rumwa. bayan daki an ƙara raba parking su ne abubuwan da muka mallaka wanda muke raba
akasin da aka samu bukatar shagunan da aka gabatar yafi adadin shagunan da kasuwar ta kumsa kuma nauyin waɗanda suke da shagunan kadai ne yara taya akan su inji Sumaila Sani
mu muna da shago 2,252 amma da yaman wanda aka yi ta kai shago 4,000 kenan akwai mutum hiye da 1,000 wanda ba zai samu ba kenan kawai adda da zumu musu Allah Ubangiji ya sa su ma su samu gurin da zasu yi kasuwar su samu wadata su samu ciniki tun da aikin aka yi jagorancin jama'a babu yanda za a yi dole a koni wanda zai ga an mai laifi mai ba daidai ba duka wannan mutanen siyahimu yanzu tsakanin mu da masu shago kawai Allah ka ciniki in wata yayi mu kewaya su ba da kudin hayar shagon su banda wannan zancen mu ba siyasa bace muke kuma babu wani zance na wani mutum ya kawo kukan shi bai kawo kukan shi ba wannan sai yana cikin kasuwa ko shagon shi ya zama to ko yana ruwa ko shagon shi ya tabu yanzu kurin abin da zama amsa
yanzu haka dai shugabannin yan kasuwar sun yi alƙawarin dubawa da kuma samo mafita na wannan matsala ga waɗannan yan kasuwa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to Allah ba ku aiki to a gaida Tamar bar mu koma Najeriya inda rundunar sojin kasar ta ce Boko Haram ba fa matsalar ta ita kadai bace har ma da kasar baki daya dan haka kowa ya zage dantsi kuma ya bada gudunmuwa abinda ya janyo tsokaci daga masana Hassan Maina kaina gare ka
The Nigerian military does not have any issue with the Boko Haram bandits criminals that are disturbing the peace of this nation.
Kakakin headquarters tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim ke fayyace matsayin sojojin kasar kan aikace-aikacen da suke yi a sasannin kasar daban-daban. Yace sojojin Najeriya ba su da wata matsala da ƴan Boko Haram ko ƴan bindiga dadi da ma sauran miyagun da ke tada zone tsaye amma dai Najeriya a matsayin kasa ita ce da wannan matsala kuma tana amfani da sojojinta wajen samo maslahar wannan matsalar saboda haka kasa ce za ta daure matsalar tsaronta da inda wasu ke ganin wannan matsala ce ta sojoji to wannan ba daidai bane akwai bukatar hada kai tsakanin duk ƴan Najeriya wurin samu maslahar wannan matsala yana da kyau a fahimci haka domin wannan abu ne mai muhimmanci koyaya masana tsaro ke ganin wannan bayani na hedkwatar tsaron kasar Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya
koyaushe jami'i na gwamnati ma ce ya nuna sai da wato bangarenci ya nuna cewa abinda Bature yake ce neutralism wato ba tare da kowane bangare yake ba abu ne mai kyau idan jami'ai suka fito suka yi irin wannan jawabin su yi kokari su karfafa ma ƴan ƙasa na cewa ba bangarenci suke bi ba suna yi ne saboda ƙasa to ba shakka irin wannan kalamu abu ne mai kyau sai dai inda kizo ke saka ainihin yadda suke gudanar da ayyukan ya dace da wannan kalmar kalamai da suka bayar ko kuma a'a
to ko wannan bayanin ba zai rage karfin guwar ƴan Najeriya kan hobbasan da sojin suke yi a halin yanzu ba har ila yau ga Malam Kabiru Adamu
sai ga wanda ke fahimta wanda kuma ya san yadda abubuwa ke tafiya a kasashen duniya wanda suka ci gaba ba za su sanya gunyen gwiwa ba sai dai inda ma matsalar take ya rashin yadda da yawancin ƴan ƙasa ba za su yi ba kamar yadda nake yi ayyukan su kusan ya saba ma wannan kalamu amma fatar da muke musu tun da har sun fara yin wannan kalamu mai yiwuwa kila daga baya ayyukan su ma duk ke a ƙasa dai tabbatar da kalamu
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka inda Mahmud Lalo ke tafa da shirin sa na duniyar Amurka
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan sakonnin bom da aka aikawa wasu fitattun mutane a Amurka. Ciki har da abokiyar hamayyar shugaba Trump Hillary Clinton da tsohon shugaba Barack Obama da wasu sanannun mutane a nan Amurkan. Shin me wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafa ke cewa? Kuma mai fadar gwamnati ta White House ta ce kan wannan lamari batutuwan da shirin duniyar Amurka zai dubi kenan a wannan mako sunana Mahmud Lalo yayin da 'yan sanda a birnin Washington da New York ke ci gaba da kokarin gano waɗanda ke da hannu a aikewa da sakonni kunshe da bom a wasu sassan Amurka. Shugaba Donald Trump yayin wani gangamin siyasa a jihar Wisconsin ya kwatanta wannan lamari a matsayin bangar siyasa wacce ke zama babbar barazana ga tsarin demokradiyya.
The media also has a responsibility to set a civil.
Kafafen yaɗa labarai na da rawar da za su iya takawa wajen kawo ƙarshen tada jijiyar wuya da ya ƙici ya ƙicinyewa da kuma yaɗa labarai marasa tushe.
False attacks and stories have to do it.
Gabanin aikawa da waɗannan fitattun mutane kunshin bomb din, an aika wani kunshi na daban zuwa ofishin gidan talabijin na CNN da ke New York. Lamarin da ya kai ga aka umarci mutane su fice daga ginin. James O'Neilly shine kwamishinan 'yan sanda a birnin na New York.
Responding officers identified a device that appeared to be a live explosive device.
Jami'an tsaro da suka kai dauki sun gano wata na'ura da ta yi kama da wani abu mai fashewa, kuma tuni dakarun kwance damar bamabmai suka dauki na'ura suka fara gudanar da bincike a kai, kuma baya ga haka an samu wata takarda da wata farar hoda a ciki.
Additionally, there was an envelope containing white powder.
Daga cikin sakonnin da aka samu an ajiye har da wani kunshi da ya daurewa mutane kai, wanda aka samu a ofishin 'yan majalisa Debbie Wasserman Schultz daga jihar Florida wacce 'yan jam'iyyar Democrat ce. Sannan an ga wani bututun bom a ranar Litinin a akwatin ajiye wasikar wani yawan mashakin mai kuɗi da ke ba jam'iyyar Democrat taimako, wato George Soros, sai dai babu ko ɗaya daga cikin bom ɗin da ya fashe. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi Allah wade da wannan lamari, yana mai kwatanta shi a matsayin ragwanci. A can jihar Florida kuwa Clinton ta kwatanta lamarin a matsayin babban abin damuwa.
And it's a time of deep.
Wannan wani lokaci ne da ya nuna zurfin yadda kawunan mu suka rarrabu, kuma ya zama dole mu yi duk abin da ya kamata mu ga cewa mun sake hada kan kasar mu.
Do everything we can to bring our country together.
Masu tsokaci da dama sun dora mafarin wannan alamari akan irin kalaman shugaba Trump. Amma Senator Orrin Hatch na jam'iyyar Republican bai amince da cewa Trump ne ya dasa wannan kiyayyar ba.
We think people ought to moderate their positions on both sides.
Ina ga ya kamata mutane su rika sassauta kalamansu a kowane bangare.
Yanzu haka dai ana can ana ci gaba da gudanar da bincike a nan Washington da New York da Florida da Los Angeles, inda hukumomi suka sake gano wani kunshin sako da aka aikawa 'yan majalisa Maxine Waters. Wasu masu bincike sun gudanar da bincikensu a wani babban ɗakin da ake raba wasiƙu a jihar Florida a daren jiya Alhamis, bayan da suka tantance cewa a wurin aka ga akalla ɗaya daga cikin bamabaman da aka turawa fitattun 'yan Democrat da wasu masu sukan Trump. Wani rahoto da jaridar Miami Herald ta wallafa ya nuna cewa ta iya yiwuwa sakon bom ɗin da aka aika wa 'yan majalisa David Wasserman Schultz ne ya bi ta wannan ɗakin raba wasiƙu. Ba dai bangaren kuma wani da ba a bayyana kowaye ba ya lashe gagarumar gasar cacen nan da ake shekara-shekara a nan Amurka, wanda ya lashe cacen ya samu zunzurun tunkuɗi har sama da dala biliyan 1.5. A farkon makon nan ne aka ayyana lambar da ta lashe wannan gasa, kuma mai ita ya fito ne daga jihar South Carolina. Hakan kuma na nufin da wuya a fitar da sunan wanda ya yi nasarar, domin jihar ta South Carolina na ɗaya daga cikin jihohin da doka ta baiwa wanda ya lashe wata caca damar ya bayyana kansa. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, wato Sarfilu Hashim Gumel da Daula Salim da Mike O'Sullivan, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa. Ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kuma madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Hajiya Binta Woman Leader Doguwa, inda take cewa hakika mu mata mun yarda da tsarin haihuwa na tsarin iyali saboda yana baiwa mace da yaranta lafiya, amma yawan haihuwa barkatai kuma iyaye maza ba sa daukar dawainiyan yaran su, inda samsam haka bai dace ba. Sai sako na gaba inda ya fito daga Aminu Kano mai da garko inda yake cewa fatan alheri gare ku VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na yi kira ga dan majalisar jihar Kano mai wakiltar garko da kewaye Abba Ibrahim na baba da ya taimaka yayi wa al'ummar garin garko masallaci. Sai sako na gaba inda ya fito daga baban gida Yusuf na fada inda yake cewa salam VOA Hausa. Diga kafi yafi magani saki sanya dokar hana zirga zirga har na sa'o'i da gwamnatin jihar Kaduna ta yi sanadiyar rikicin da ya faru satin da ya gabata hakan yayi daidai da fatan Allah ya sa wannan matakin ya zama siral kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa a jihar da ma duk Najeriya baki daya. Sai sako na gaba inda ya fito daga Alhaji Usaini Forever Gashuwa inda yake cewa salam VOA Hausa. Allah ya sa ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban hukumar tarayyar Afirka a Abuja Najeriya ke amfani al'ummar Najeriya da ma kasashen Afirka baki daya. Sai sakon gaba inda ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa muna ta sabuwar shugaban kasar Habasha Madan Saleh Gwag. Murna bisa wannan matsayin da ta samu hakika wannan wani babban ci gaba ne a siyasar mata na kasashen Afrika. Allah Ubangiji ya taya ta riko amin. Sai sakon mu na karshe a yau inda ya fito daga Muhammad Musa Dambam inda yake cewa ya Allah muna roƙonka ka kawo mana karshen waɗannan rikice-rikicen na kabilanci da yake neman zaman mana ruwan dare a kasar mu Najeriya.
Ga gaishe ki mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice.
Ga labaran a takaice. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta ce an gano kunshin sako na 11 da ke kunshe da wani abin da ake zaton bam ne da aka aika wa dan majalisar dattawa kuma kusa ne a jam'iyyar Democrat Cory Booker. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya buƙaci hukumomin kasar Saudi Arabia yau Juma'a da su bayyana gurin da suka kai gawar ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da aka kashe haɗe da sunan wani mutum da aka ce na cikin gida ne da aka yi amfani da shi wajen ɓatar da gangar jikin ɗan jaridar bayan an gama kashe shi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyar da ke Istanbul. Yayin da wani ayarin bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar Amurka ta tsakiya kan hanyarsu ta zuwa iyakar Mexico, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsu ta shigowa kasar Amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa Amurka cikin matsanancin hali da zai shafi kasar baki ɗayanta. Yanzu haka gwamnatin ta Amurka ta tura dogarawan kasa sama da 2,000 zuwa wurin. Dama Tunijiya Alhamis shugaba Donald Trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar kasar domin su hana bakin hauren shigowa kasar Amurka. Shugaban na Amurka ya la'anci kasashen Honduras, El Salvador da Guatemala saboda sun hana mutanensu kamo hanya zuwa Amurka din, kuma ya yi alkawarin cewa
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda karanto mana labaran duniya da Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da wanda ya kuma kasance injiniya Joe Gill. Ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batun da mai magana zai zaɓa da kansa. Sai Allah ya kai mu.